Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalon a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshi da labarin yanda ta'azzarar cikin zanga-zangar ƴan sashi yayin sanadiyar rassaran matashi a Bukur dake jihar Plateau mai suna Salim Dan Margayi wakilin Radio Faransa Aminu Mani me yasa gamayyar kungiyoyin matasan arewa ta janye zanga-zangar neman matakin inganta tsaro ne muna da rahoto hukumar zaman lafiya ta Niger ta yi rangadi a jihar Tahwa shin da gaske ne gwamnati Abuyi Umahi zai sauya sheka zuwa jam'iyyar APC. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Kamaru. Za mu kammala da yadda Allah da shari'ar muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnan babban birni kuma cibiyar kasuwanci a Najeriya ya saka dokar hana zirga-zirga. Biyo bayan zanga-zanga da take cinyewa gwamnatin Lagos Babajide Sanwo-Olu ya faɗi jiya Talata cewa za a saka dokar da za ta hana kowa zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24 banda ma'aikata na musamman da masu aikin gaggawa daga karfe 4 na yamma Sanwo-Olu ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa nayi mamakin ganin zanga-zangar neman kawo ƙarshen rundunar ƴan sanda ta musamman SARS da aka fara cikin lumana ta koma tashin hankali har take barazana ga lafiyar al'umma ana zargin rundunar da kuntatawa al'umma yayin da aka dau makonni ana zanga-zangar gwamnatin Najeriya ta amince da rusa bangaren ƴan sandan da ake takaddama akai ran 11 ga watan Oktoba amma kuma sai masu zanga-zangar suka ci gaba a duk fadin kasar ana neman a yi sauyi a harkar ƴan sanda da kuma kawo ƙarshen cin hanci akalla mutum 10 suka mutu tun fara zanga-zangar da farkon watan nan Masu zanga-zanga da ƴan rajin kare haƙƙi ciki har da Amnesty International suna zargin rundunar ƴan sandan Najeriya da amfani da ƙarfi kan masu neman daidaiton al'amura. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Hukumar zartarwar ƙasar Thailand jiya Talata ta ce za ta nemi majalisar ƙasar da ta janye daga hutu da take yi don tattauna batun zanga-zangar goyon bayan demokradiyya da ake yi. Ana sa ran ƴan majalisar za su yi zama da ba na kada ƙuri'a ba ranakun 26 da 27 ga watan Oktoba matakin da Prime Minister mai ƙorafi Prayuth Chan-o-Cha ya amince da shi zanga-zangar da ƴan makaranta suke jagoranta na kira ga Prayuth ya sauka da kuma buƙatar sauye-sauye ga kundin tsarin mulkin ƙasar Thailand Jagororin zanga-zangar sun yi kira da a huta jiya Talata bayan da suka dau kwanaki 6 a jere suna zanga-zanga duk da cewa an hana taro na mutane fiye da 4. Gwamnatin kasar ita ma a ranar Talatar ta bada umarnin rufe gidan talabijin na Voice TV mallakar iyalan tsohon Prime Minister dake gudun hijira Taskin Shinawatra. Voice TV na ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai 4 da gwamnati ke bincike saboda rahotannin zanga-zanga. FCC wani club din ƴan jarida na kasar da na kasar waje dake Thailand sun fadi cewa sun damu matuka da wannan bincike da ake akan kafafen yaɗa labarai da ya danganci zanga-zangar masu zanga-zangar suna kuma kira da a kawo sauyi a tsarin masarauta wanda baya tabuwa a Thailand kuma duk wanda ya zagi masarauta yayi babban laifi Babban Sufeto da ke kula da sake gina Afghanistan, SIGAR, ya bayyana a wani sabon rahoto da aka fitar jiya Talata cewa Amurka ta yi asarar dalar Amurka biliyan 19 tun a shekara ta 2002 sanadiyar barna da yaudara da almubazzaranci. SIGAR na sa ido a kan kudaden da Amurka ke kashewa a yakin na Afghanistan da ya dau shekaru 19 ana yi da ya kasance yaki mafi tsawo da Amurka ta yi. Hukumar kula da ayyukan Amurka ta faɗi cewa Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kashe kuɗi kusan dala biliyan 134 akan tsarin sake gina Afghanistan tun da aka hambare Taliban a ƙarshen shekara ta 2001. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta faɗi jiya Talata cewa an ɗauki lokaci ana tattaunawa tsakanin fadar White House da Majalisar mai rinjayen 'yan Democrat akan kashi na biyu na tallafin coronavirus a wata hira da ta yi da kafar yada labarai ta Bloomberg kafin wayar tarho da sakataren Baitul Mali Steve Mnuchin. Pelosi ta ce bangarorin biyu suna tattauna batun bambancin ra'ayi akan harshe, tsara matakan gwajin coronavirus da kuma magance tsarin annobar akan al'umma da ba farar fata ba. Bangarorin biyu har yanzu suna tattauna batun tallafi na gaggawa ga jihohi da kananan hukumomi da suke fama da karancin kuɗi. Pelosi ta tsaida jiya talata ta zamo ranar da za su cimma matsaya da gwamnatin Trump kafin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a gudanar makonni biyu masu zuwa ranar 3 ga watan Nuwamba. Amma kuma sai ta sassauta wa'adin da ta ayyana, ta ce talata da safe ba rana da za mu cimma matsaya ba ne, rana ce da za mu faɗi sharuɗanmu domin ci gaba daga nan zuwa mataki na gaba. Jiya talata shugaban masu rinjayen a majalisar dattawa Mitch McConnell ya kuduri aniyar kawo kowace doka da Trump ya amince da ita sakamakon cimma matsayar gaban majalisar dattawan don kada ƙuri'a. Alƙalan kotun kolin Amurka suna da aikin iya tsawon rayuwa ne idan har shugaban ƙasa ya zaɓe su akan mukamin kuma majalisar dattawa ta amince, amma mafi yawan Amurkawa na buƙatar ganin hakan ya canza. A cewar wani rahoto kan kawo sauyi a harkar kotuna da masu bincike a jami'ar Washington da ke St. Louis da jami'ar jihar Pennsylvania suka gudanar, wata takaddama ta baya-bayan nan akan Amy Coney Barrett wace shugaba Donald Trump ya zaɓa ta maye gurbin margayya Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka kafin ranar zaɓe, ya sake kunna wutar sake neman a yi wa kotu garan bawul. Wasu 'yan Democrat masu sassaucin ra'ayi suna da ra'ayin faɗaɗa yawan alƙalan kotun. Wani bincike da aka gudanar a watan Yuli kafin mutuwar Ginsburg ya samu ƙasa da kaso 1/3 na Amurkawa suna buƙatar faɗaɗa kotun kolin, amma da yawansu wajen kaso 60% sun amince da a saka wa'adi.
Yanzu za mu shiga babban rahotanni. Zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar ta musamman na 'yan sanda wato SAS ta rikide a birnin Jos na jihar Filato, da hakan yi sanadiyar wasu da ba a gano ko su waye ba suka yi kisan gilla ga ɗan marigayi ɗan jarida Aminu Manu mai suna Salim a Bukur. Lamarin ya auku ne bayan matashin ya fito daga gida a Bukur da ke ƙaramar hukumar Jos ta Kudu don zuwa na'urar fitar da kuɗi wato ATM, sai albarushi ya same shi a ka. Baya ga wannan ma an samu rahoton rasa rayukan wasu a sanadiyar zanga-zanga da ta hada har da ƙone-ƙone. Jihar Filato kan zama cikin yanayi na ɗarɗar a duk lokacin wata fitina don yadda garin ke da tarihin fitinar addini da ƙabilanci. A ra'ayinsa, jigon jam'iyyar APC Alhaji Sani Dododo ya ce ba rashin jituwar da za ta gagari zaunawa a teburin tattaunawa.
Al'amari ya koma angulu da kan zabo, ma'ana shine manufar da anka asa da wannan zanga-zangar da ta canza salo gaba ɗaya, ta rikice ta koma wani abu wanda yake allabe da guzuma da mai arzikin sana. Waɗannan mutanen sun ce sun fito zuwa zanga-zanga da farko cewa saboda a toro sar da wannan rundunar ta 'yan sanda mai kula da aikin bata gari wanda ya kama daga aikin maji da makami rutsa cikin bayanan sirri da hudu cikin bankuna na jama'a na ƙasa. To muje a wannan hukuma an jiya ko ita wannan rundunar ta wuce makaɗi da rawa. Mun yadda sun zo sun ce suna zuwa a rosar da wannan shugaban ƙasa ya amince ya rosar, sun kashe shuruɗa guda biyar an amince da shuruɗan guda biyar. To Alhaji yana tambaya in an gama haka ce in ma buƙata gare ka zo gaba neman buƙata guda goma ka samu takwas guda biyu ba ka saurarawa, aikin nan ba a gama shi ɗaya rana, yana buƙatar lokaci, yana buƙatar shawarwari. Akwai inda wani abu shugaban ƙasa sai ya ɗauki ya kaima majalisar dattawa ta ƙasa, wani kuma sai ya kaima ta dokoki, wani aikin sai in zuwa ga 'yan sanda ne. Dukkan mai mutuwa a bada lokaci abin da kamar abin da gaskiya akai, to a bari tun da an gabatar a bari a saurara a gani shi abin da sun ka bukata za a yi ko ba za a yi ba. Yanzu abin ya wuce an kama ƙone-ƙone an koma Ingila da Amerika ana cewa Buhari ya sauka, to mun kawo magana Buhari ya sauka, kaga abin ya juyi a kosu masu tura ana wannan abin na tashin-tashin. Saboda kaga wannan abin yana buƙatar mu ja hankalin masu wannan abin. Wala Allah in kai dan wata jam'iyya ne da ba APC ba, ka sani da zaman Najeriya lafiya shi azzaman kowa lafiya. Kuma Najeriya nan baya ga Allah babu abin da ya yi muna ita. Kuma wallahi duk wanda ya ce shi kawo barazana ga roshi Najeriya ko kwatawa ce wallahi sai inda karewun mu kare ba za mu yadda ba ko dan gidan wana ba za mu yadda ba
saji sani wa kuke azawa wa kuke zargi yake daukar nauyin wannan zanga zanga ne
to ai biri ya kamata mutum ai nasir in ka tuna akwai wani jigo daga cikin wata jami'a wanda ya tocewa karara wai sai dai kasa gata wace in har aka ce ba za a bari har nan su gaba da zanga zanga ba in ka duba masu zanga zanga daga cikin su ba mai walla daga mai kitso sai mai yaba sai wanda ya koma tsarara sai wanda ya koma kamar dan an taban jama da irin yan bashiruwa kuma yaran nan an kawo hadarin cajin waya an ba su an kawo dandalin wasanni ana cewa a sa abinci shinkafa da tsawon kaza da waye da wasu namu saboda ga alhaji nasiru waɗanda ke wani abin sun san kansu kuma mu yanzu mun san su kuma kalmun ta tare da ta san su kuma mu kan mu yan siyasa mun san ko su wana
yawwa alhaji sani wato naga wasu yan arewa na kokarin kushi irin musutura ko kuma tsari da waɗannan masu zanga-zanga ke fitowa ko ya zama ba dan kwali da sauransu amma alhaji sani wannan ba ya nuna Allah tsayi gari banban ba wata kila su yanayin yankin kasashen da suke wannan abun ba laifi bane ai
a duk da kaso ka gane alhaji nasu yanzu zaka duba masu irin wannan heta masu irin wannan sauka wasu suna kaso a bar su suna za su gobe gobe shugabanci kasar ga
ra'ayin jigon jam'iyyar APC daga Kebbi Alhaji Sani Dododo ita kuma gamayyar kungiyoyin matasan arewa wato CNG a takaice ta sanar da janye gagarumar zanga-zangar neman karfafa tsaron rayuka da dukiyar al'ummar yankin ga rahoton Isa Lawal Ikara
babban jami'i na hadakar kungiyoyin arewa da ke jan ragamar zanga-zanga a jihohi 19 arewacin Najeriya kamar Aminu Adam ya ce janye zanga-zangar dai ya riga ya zama wajibi ganin yadda abubuwa suka sauya salo a wasu sassan wannan kasa
sanadiya abin da ya faru na wasa prison da aka yi kai attack da aka yi police station da kone kone motoci da aka yi da kuma shaguna da aka fara faffasawa da mutane da ake farmaka ke sa muka ci a dakatar da zanga zanga
ba an ce ku zanga zanga ku tashi banban da irin tasu ba tunda an ce tasu akan yan sanda ne ku kuma kuna yi akan magana matsalar tsaro ne
eh to kaga ai sun fara abin cikin limala ana magana ne akan maganar yan sanda sai gashi wannan abubuwan yana biyowa baya to shi yasa mu ma muka yi tunanin kada mu ma a zo a shiga cikin mu ma tunda akwai bata garin na ko ina su shiga cikin mu su kawo irin wannan tallafi
me yiwa da hangen irin wannan sauya salo da zanga-zangar ka iya yi ne dai yasa wasu manyan malaman addinin musulunci jawo hankalin matasa alkali Abubakar Salihu Zaria shine limamin masallacin Juma'a na Dan Kande dake garin Kaduna kuma yana cikin malaman da suka ce dama dai addini bai yadda da wata zanga-zanga ba
addinin musulunci bai yadda da zanga-zanga ba domin alfitinatu na imatul la'anallahu man aykaha fitina a kwance take Allah ya tsine mu wanda ya tayar da ita
wasu malaman suna maganar cewa an kai matuƙa ne shi yasa mutane suke ganin tunda kamar ba a jin sakonnin su bari su hawo kan hanya
eh to in sun hawo kan hanya ai addinin musulunci muke yi mu kuma masu addini ne wannan abun ya zo da siffofi guda uku wasu suna ganin cewa sakonnin su baya isuwa shi yasa suka yaka sun saba wa Allah subhanahu wataala wasu suna ganin kyamar yan arewa ne yasa ake wannan abun gashi an canza mata wata siffa shi ma an saba wa Allah subhanahu wataala wasu suna ganin sakacin shugabanni na rashin kula da al'umma kamar abun da ke faruwa nan birnin Gwari nan hanyar Abuja sauran jahohin mu nan arewacin Najeriya wanda kudancin Najeriya ba haka abubuwan ke faruwa ba to idan ka fito ga waccan masifar ba a daina kashe jama'a ba ba a daina satar al'umma ba kai ka fito kana zanga zanga to kaga an bata goma dai bata gyara ba saboda haka addinin musulunci bai koyar da mu yin zanga zanga har a kai ga kona mu wani dukiyarsa ko a halaka rayuwar wani ko a zubar mu wani da jinin sa ba
sai dai duk da kyamatar zanga zangar da addinin musulunci yayi alkali Abubakar Salihu Zaria ya jawo hankalin su kansu shugabannin wannan kasa
ita gwamnati ta ji tsoron Allah ta sani akwai hakoki biyar da Allah ya dora akan ta dole ta tsarewa mutane jinanan su dole ta tsarewa mutane dukiyoyin su dole ta tsarewa mutane hankulan su dole ta tsarewa mutane nasabar su dole ta san abin da mutane ke da haƙi a hannunta ta sallama musu ta ba su haƙƙin su wannan haƙƙi ne akan gwamnati kuma duk shugaban da bai soke wannan haƙƙin ba sai ya ƙara wa Allah bayani idan alkiyama ta tsayu
tunda dai zanga-zangar neman soke sashin rundunar yan sandan da ke yaƙi da yan fashi da makami a Najeriya ya dauki wani sabon salo a wannan ƙasa abin da yasa wasu ke ganin lokaci yayi da dole ne a dakatar da wannan zanga-zanga a fadin ƙasar baki daya Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna
a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro don sahihan labarai. A jamhuriyar Nijar, hukumar bunƙasa zaman lafiya ta kai rangadi jihar Tahwa da yankin arewacin kasar don ƙarfafa zaman salama, kamar yadda zamu ji a rahoton nan na Haruna Mamman Bako.
Domin kusanta al'ummomi fararen hulla na yankunan dake fama da tashe-tashen hankula a jamhuriyar Nijar, shi yasa hukumar nan mai kula da wanzar da zaman lafiya ta kasar cewa da Haute Autorité de la Consolidation de la Paix a Faransance kan ziyara a gundumar Abalak a cikin jihar Tawa. Tawagar tana kumshe da masu rigunan sarki da wakilai ko zababbun al'umma da magashin nan gari da kungiyoyin fararen hulla domin fadakarwa akan illar yawo da makamai ba akan ka'ida ba da ma kyakkyawan dangantaka tsakanin fararen hulla da soja da ma sauran ababe da dama. A lokacin da ya dauki magana shugaban gundumar Abalak Malam Muhammadu Iddar a cikin halishin Faransanci yana mai cewa muna godiya matuka ga hukumar wanzar da zaman lafiya ta wannan kasar game da muhimmancin da ta baiwa wannan gunduma tamu, haka ma da goyon baya mai daurewa da take baiwa al'ummar mu. A nasa bangaren magajin garin Abalak ya nuna gamsuwarsa game da isar tawagar hukumar karfafa zaman lafiya ta jamhuriyar Nijar a garin Abalak ga Ahmed Billu. Rangadin wannan hukumar ya sa dukkan masu ruwa da tsaki akan maganar zaman lafiya da su sake ganawa a nan Abalak domin tattaunawa akan maganar tsaro. A lokacin ganawa da al'ummar gundumar Abalak, hukumar ta wanzar da zaman lafiya ta jamhuriyar Nijar ta yi musu tambihi game da ayyukanta, haka ma da jan hankali akan wutar daji kasancewa nan da yan kwanaki kalilan iskan sanyin hunturu zai soma kadawa a jamhuriyar ta Nijar, haka ma da maganar zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya kasancewa ana karshen damana kamin tawagar ta kama hanyarta zuwa jihar Agadez. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Idan muka leka kudu maso gabashin Najeriya da jam'iyyar PDP ke da tasiri tun dawowar demokradiyyar Najeriya a shekarar 1999, gwamnan jihar Ebonyi Dave Umahi ya gana da shugaba Buhari da hakan ya jawo rade-raden shirinsa na ficewa daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Dama Umahi kan yaba wa shugaba Buhari, duk da hakan yana tunzura yan jam'iyyarsa ta PDP. Alfonso Okoro Igwe ya aiko mana da wannan rahoto.
Har yanzu ana rade-raden cewa gwamnan jihar Ebonyi engineer Dave Umahi zai fice daga jam'iyyar adawa ta PDP zuwa jam'iyyar APC mai mulki bayan ganawarsa da shugaba Muhammadu Buhari a ranar Juma'ar da ta gabata. Wasu manyan jaridu dai sun ruwaito cewa ko a wannan litinin da ta wuce, gwamna Dave Umahi ya zanta da ƴan majalisun dokokin jihar akan makomar siyasarsa, yayin da kantomomin kananan hukumomi 13 nan da ke jihar na nuna cewa a shirye suke su bi shi duk inda gugurar siyasa ta kada shi. Sai dai bayan wasu mukarraban gwamnan sun musanta wannan lamarin, kwamishinan yada labarai na jihar Baristu Channa Oji ya shedawa muryar Amurka cewa sai fa an ji daga bakin gwamnan ne za a tabbatar da gaskiyar batun. Ya ce shin ka ji daga bakin gwamnan? Kana bukata ka ji daga bakin gwamnan idan akwai makamacin wannan lamarin. Ka jira sai ka ji daga bakin gwamnan, kada ka yi amfani da jita-jita sai ka ji daga bakin hukuma. Malam Abdullahi Yayandi mai sharhi ne kan lamuran siyasa, kuma ya ce koma ya kasance da gaske ne cewa gwamna Dave Umahi zai koma jam'iyyar APC mai mulki, to hakan da zai rasa nasaba da kiraye-kirayen da wasu ke yi da a baiwa dan haitan Ibo damar zama shugaban Najeriya a shekarar 2023 ba.
Wannan lamarin abu ne mai zawa, abun dariya gaba ɗaya siyasa ta kuma babu alƙibla ba a ƙida yau mutum na nan gobe sai tsallar kacin wasu suna ganin kamar ta haka ne za a samu a ba wani Igbo kwantar tuntun shugaban ƙasa. to kaga abun ya zama kowa da shi yana neman ya rabe ina ne za iya mara mushi zabe.
Tun ziyarar shugaba Buhari jihar Ebonyi a shekarar 2017 ne ake ta cewa gwamna Adeb Umahi zai canza sheka zuwa jam'iyyar APC mai mulki, wani al'amarin da gwamnan ya sha musantawa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da hantsi kuma barkanku da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. A cikin shirin namu a yau za mu ji dalilan da ya sa masana ke cewa cutar coronavirus na saurin yaduwa inda akwai cunkoso. Kana za mu ji yadda ita annobar ta COVID-19 ta shafi yanayi. Kamar dai a makon jiya muna tare da Farfesa Adam Idris Danko, masani kuma malami a jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya, da kuma Farfesa Aliyu Jauro, shugaban hukumar tsarawa da tabbatar da bin doka a fannin muhalli ta Najeriya, wato NESRIA. Sau Farfesa, wai shin ta yaya cunkoson mutane ke taimakawa wajen yaduwar cutar coronavirus?
Batun cewa cutar corona na da saurin yaduwa a wajen da ake da cunkoso, wannan babu shakka. Idan an lura bayani da muka yi na baya, ita corona tunda kwayar cuta ce wanda kai ba ganin ta kake ba, amma dai ka san tunanin kamar yadda baka ganin iska amma kana shaka, to haka ita ma take yawo, haka take jikin duk wani guri zaka taba, haka take duk inda zaka zauna. So idan har aka samu cunkoso, tabbas zaka dauka daga jikin wani, zaka dauka daga gurin da ya taba, zaka dauka daga gurin da abin da ya fada, zaka dauka abin da ya ci, zaka dauka abin da ya sha. In dai akwai cunkoso a gurin, yawan cunkoso zai sa yawan mutanen da za a samu. To shi sa ake kokarin mutane su rarrabu, ko da wajen zama bai kamata a ce an zazzauna inda za a harhaɗa jiki ba. Mutane suna ganin yadda ake shiga kasuwanni, suna ganin yadda ake shiga wajen harkar kallon bola, har wajen masana'antunmu da ayyuka da makarantu da masallatai da masu shiga coci-coci, duka an saboda cuɗanya da ake da samun cunkoso a gurin, ana ganin cewa wannan an samar da yanayin da tabbata cutar corona zai yadu a jikin mutane.
A nasa bangaren kuma, Farfesa Aliyu Jauro ya yi bayani ne kan yadda annobar ta shafi yanayi.
Kware da gaske kullum corona wanda ake kira lockdown yanayi ne wanda ya shafi muhalli ta bangare biyu, ya amfane shi ta bangare daya, ta bangare daya kuma za mu ce ya cutar da shi. Kowa da garin Allah ya waye yana fita ya tafi harkoki, ana neman abin da za a samu bakin salati. To yawanci hanyar tafiyar nan shine hawa mashina, motoci, jiragen kasa, wasu ma sukan tafi kasashen waje a jiragen sama. To duk yawanci ilahirin wayannan abubuwan hawa suna amfani da man fetur. To shi man fetur din nan in ya kone yana fidda hayaki wanda yake gurbatacce. To wannan gurbatan yana shafan yanayi, cikin yadda ke shafa shi yake jawo dumaman yanayi da sauransu. Sannan kuma yawanci wannan abubuwan hawa suna ƙara sosai in aka hau su. To wannan ƙaran shi ma yana cutar da muhalli, yakan jawo dan adam ya samu sa ciwon kai, wasu ma yakan jawo musu hawan jini. To saboda wannan zama a gida da ake yi, babu wannan amfani da wayannan abubuwan hawa. To akwai ma'aikatu masu kere-kere, masu hade-hade, duka su ma yawancinsu sun daina ayyuka ko kuma sun rage aikin da suke yi sosai. Su ma suna ɗaya daga cikin masu gurɓata su iskan, wasunsu ma suka hade-hade sauran ruwansu wanda yake gurɓace da waɗansu sinadarai, sukan sake wannan sinadarin cikin waɗansu ruwa, tabkuna, koguna. To saboda rashin aikin nan da ba sa yi ya jawo wayannan koguna da tabkuna sun zamana ba za su samu wannan gurɓataccen ruwan ba. Kun ga duka wannan hanya ne da ya taimaka muhalli.
A nan za mu ja labulan shirin a yau. a madadin dukkanin abokan aiki na da ma bakin namu Professor Adamu Idris Danko da Professor Aliyu Jauro sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leather's question ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi ma assalam
yanzu lokaci yayi da awwal garba zai kawo mana sharhin jaridu daga Kamaru
fara shi ne namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru ta ce gwamnatin kasar ta karfafa matakan tsaro a birane uku na kasar Yaounde duwale da kuma Bafusan domin dakile masu zanga-zanga Allah aka girke manyan motoci na yaki da kuma jami'an tsaro a lungu da sako na biranen domin ana masu zanga-zanga gudanar da ayyukan su Zainab Ikonin kuma ta kasar Kamaru ta ce hukumar masu kula da tsofaffin ma'aikata na kasar Kamaru CNPS sun yi kokari na ganin cewa za su cigaba da gyara al'amura na tsofaffin ma'aikata a fadin kasar wajen ba su kudaden su na ajiyar da suka yi da kuma inganta rayuwar ma'aikatan baki daya sai jaridar Le Message ta kasar Kamaru ita kuma ta hango mana cewa yanda sarakunan gargajiyan kasar Kamaru suka haɗe kansu waje daya kuma suka rubuta buɗaɗɗen wasiƙa ga shugaba biya cewa suna goyon bayan gudanar da mulkin da yake yi a fadin kasar kuma ba sa tare da masu kawo tseko a fadin kasar baki daya sai jaridar Sanje Ekho kuma cewa ta yanzu dai shugaba biya ya karrama malaman kiwon lafiya a fadin kasar kan irin namiji kokari da suka yi musamman ma wajen yakar annobar cutar nan ta COVID-19 ko coronavirus a kasar jamhuriyar Kamaru baki daya jaridar Filkan kuma ta kasar Kamaru ta rawaito mana cewar kakashin gwamnatin kasar Rene Sadi Emmanuel ya shedawa masu neman kawo matsala zaman lafiya a kasar cewar yanzu dai mutum aka danke duk wani wanda yake neman shiga zanga-zanga wanda gwamnati ta haramta to zai sha zama a gidan kaso na lokaci mai tsayi ba mu awar karba muryar Amurka daga kasar Kamaru
masu sauraro ga shirinmu na ƙarshe shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Shirin bayan tukuici da nufin ganin an yi adalci da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya bada tayin tukuicin dala miliyan 5 ga wanda zai bada labari da zai kai ga gano ko sanin inda Abnan Abdul Walid Al-Shaharawi wanda aka fi sani da Abu Walid yake shi ne babban jagoran sabuwar kungiyar ta'addan ISIS da ake kira Greater Sahara ko ISIS GS an kafa wannan kungiyar ƴan ta'adda ne a lokacin da magoya bayansa suka fice daga kungiyar Al-Murabitun da ta raba gari da Al-Qaeda ISIS GS na zaune ne a kasar Mali akan iyakar Mali da Niger ta ayyana mu bayanta da kungiyar ISIS a cikin watan Mayu shekarar 2015 a karkashin shugabancin Abu Walid wannan kungiyar ta'addancin ta kai hare-hare ciki har da na ranar 4 ga watan Oktoban shekarar 2017 da ta kai akan rundunar haɗin gwiwar Amurka da Niger da ke sintiri a kusa da iyakar Mali wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin Amurka da na Niger guda 4 a ranar 16 ga watan Mayu shekarar 2018 ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ayyana Abu Walid a matsayin ɗan ta'adda kan doka ta musamman da ke ayyana manyan ƴan ta'addan duniya a daidai wannan lokaci kuma an ayyana ICGS kungiyar ta'addan ƙasar waje ƙarƙashin ayar doka mai lamba 219 na dokar shige da fice da kuma zama ɗan ƙasa sashen ayyukan diplomasiya na ma'aikatan harkokin wajen Amurka shine ke gudanar da shirin bada tukuici domin ganin an yi adalci tun lokacin da aka kirkiro da shirin a shekarar 1984 shirin ya biya sama da dala miliyan 150 ga sama da mutane 100 da suka bada bayanai masu amfani da suka taimaka wurin gurfanar da ƴan ta'adda gaban doka ko kuma suka hana ayyukan ta'addancin ƙasa da ƙasa a faɗin duniya idan wani na da bayani game da Abu Walid Al-Shaharawi ya yi kokari ya tuntuɓi shirin bada tukuici ga shari'a a shafin yanar gizo na www.rewardsforjustice.net ko ta adireshin email info@rewardsforjustice.net ko kuma a tuntuɓi babban jami'in tsaron yanki a ofishin jakadancin Amurka da ke kusa za a rike kowane bayani a cikin sirri sosai wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin murya Amurka ni Halima Abdulra'uf da na gabatar da shirin ke cewa zama cikin lafiya wassalamu alaikum.